الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد أكراتو وندي قباتا لتبقون الله سبحانه وتعالى ممكن أكركشن قبر دبالي يجي ليس فيما عداه أحد من البرية wanda ayau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon fadar malam da yace wa ta'ala anil hudud na'am
Allahumma ighfir li shaykhina wa lis sami'in wa li walidayhi wa li mashayikhihi wa li jami'i al muslimin qala al musannif rahmatullahi alayhi wa ta'ala anil hudud wal ghayat wal arkan wal a'dha' wal adawat لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات
نعم مالا الله سبحانه وتعالى يجكنس الرحمه يجي وتعالى عن الحدود الله سبحانه وتعالى يا دوكك دنگني دا ابن دا يشافي ياقوكي الله تعالى بذاك اياكنچي شي با kamar yadda zaka iyakance bai wato waɗannan jumloli wanda malai ya kawo su a nan jumloli ne wanda suna ɗauke da ma'anoni guda biyu ma'ana mai kyau da kuma kishiyarta to amma saboda malam min ulama'i sunna ɗaya ne daga cikin fursan na as-sunna za a kyautata mai da tan cewa ma'anar da yake nufi ita ce ma'anar kyakkyawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka anil hudud idan aka ce al-hudud iyakoki wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shata su wanda Allah ta'ala ya halitta gabayinsa to wannan al-hudud din Allah subhanahu wa ta'ala ya daukaka daga gare su Allah subhanahu wa ta'ala ba za ka iyakance shi ba ka ce iyajinsa iyayen Nijar kadai yake ji iyajinsa iyayen Najeriya kadai yake ji iyayen Afirka Allah ta'ala ya daukaka daga wannan al-hudud din Allah subhanahu wa ta'ala yana jin dukkan kowa da komai ba za ka iyakance jin sa ko ganin sa ko aikin sa ba ga waɗansu ba tare da waɗansu ba mun gane da kyau ɗaya daga cikin ma'anoni masu kyau wanda malamai suka bai wannan kalma din kamar yadda Sheikh Salihu Fozan Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mai lafiya wato ya bai wannan ma'ana sai kuma al-zayat haka nan Allah subhanahu wa ta'ala ya daukaka ya fi karfin a ce halittarsa ga bayin shi dai saboda yana buƙatar wani abu ne a wajensu akwai wata gaya ta abin da ya shafi bayin nan nashi da ya halitta su ga gayarsa abin da yake buƙata daga wajensu wanda shi zai mori da shi ba su ne za su mori da abin ba wanda wannan ita ma tana da kwai harshen gamu tana ɗauke da ma'ana guda biyu mai kyau da kuma kishiyarta akwai idan suka ce ta'ala anil ghayat waɗansu suna ganin cewa al ghayat shine hikima wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta bayi dan ita kaga idan muka ɗauki wannan hikima wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta bayi dan ita wannan a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka daga wannan gaya ɗin baya buƙatar komai a wajen kowa ta fuskar ibada bai halitta kowa ba dan ya yi kaza a yi hasabun insanu an yi tarakar su da wannan ma'ana ce wanda take ghairu mustaqima ba ma'ana ba ce wanda take mai kyakkiya saboda Allah ta'ala ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun hikimar da ta sa aka halitta aljan da bil adama bautar Allah subhanahu wa ta'ala kadaita Allah ta'ala da bautar to wajen a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka daga wannan al-ghayat din wannan kuskure ne abinda yake daidai shine ta'ala an-ghayat Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka daga wata riba da zai ci daga wajen bayinsa ba dan yana bukatar taimako daga wajen bayinsa bane yasa ya halatta su baya bukatar komai daga wajen kowa cikin bayinsa wallahu da ganiyu wa antum fuqara Allah tabaraka wa ta'ala mahudaci ne baya bukatar komai a wajen kowa duk abin da kuka aikata naku ne kamar yanda Allah ta'ala ce inna ma hiya a'malukum wa khusiha lakum thumma uwafikum iyyaha sani dai kadai waɗannan abubuwan da kuke gani ayyukanku ne naku ne ina kiyaye muku su sannan kuma ina cika muku da sakamakon su faman wajada khairan falyahmadillah faman wajada ghayra dhalik fala yulumanna illa nafsahu wato dan haka abin da ya shafi hikima wanda Allah ta'ala ya halatta bayinsa dan ita kace ghayat shi yake nufi anan ba wani yake nufi ba abin da yake nufi yana nufin al-ghayat ta wajen abin da ya shafi baya bukatar komai a wajen Allah yanzu bawa idan aka tambaye shi ghaya ta bangaren abin da ya shafi aure da ya haifi yaya saboda idan ya gajiya wadannan yayan su zauna a gure shi to Allah subhanahu wataala ba wannan gayar bace ya kalla ya halatta bayansa shi da ba gajiyayye bane la yusufu bil ajis ba a siffanta Allah subhanahu wataala da gajiyawa bil adama ko yusufuna bil ajis ana siffanta su da gajiyawa sai kuma abin da ya shafi al arkan ta'ala anil arkan Allah subhanahu wataala ya daukaka game da abin da ya shafi al arkan wato yankuna gimshikai gababuwa wanda suke kama da gababuwa na bayinsa mun gane da kyau ita ma wannan tana dauke da ma'ana guda ma'ana mai kyau da kuma kishiyarta ma'ana mai kyau shine Allah subhanahu wataala arkanin Allah subhanahu wataala ba sa yin kama da arkan na bayinsa Allah ta'ala ya daukaka ka siffanta gabasa da gaba ta bayinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya daukaka daga siffanta wata sifa daga cikin sifofin shi da sifa irin ta bayinsa mun gane da kyau to amma waɗansu kuma suna ganin al-arkan idan suka ce ta'ala anil arkan suna nufin Allah subhanahu wa ta'ala shi din ba komai bane irin wanda za ka ga kamar da yake cikin mawjudun qabla al-khaliq laysa lahu qablun wala ba'dun wala yaminun wala shibarun wala amamun wala khalfun wala fawq wala tahat ila akhir ma dhakar sai ga cewa da karshe kuma korewa Allah subhanahu wa ta'ala ne duka akai mun gane da kyau wal a'dha'i sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya daukaka daga gababuwa irin gababuwa na bil adama mun gane da kyau gababuwan sa sun sha bambam daga bakuwa na bayinsa Allah ta'ala ya tabbatar wa kai shi hannaye amma hannayen shi sun sha bambam da hannayen bayinsa Allah ta'ala ya tabbatar wa kai shi ido idanuwansa sun sha bambam da idanuwan bayinsa Allah ta'ala ya tabbatar wa kai shi jinsa ya sha bambam da na bayinsa Allah ta'ala ya tabbatar wa kai shi kafafuwan shi sun sha bambam da na bayinsa wato wannan shine al-a'dha amma waɗanda suke korewa al-a'dha ga Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suke korewa dukkan sifofin da Allah ta'ala ya siffanta wa kanshi kuma yake alaihi salatu wassalam ya siffanta shi da su wato wannan mai magana a baya cewa to shi ma da kanshi malaki ya ce wa mallam ya tawakkal nafi wa tashbiha magana da kyau da haka kenan anan ba zai yi ba ya zama to ya tumka a can kuma ya zo nan ya warware na'am wal adawat sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka daga al-adwat abubuwa komai nashi a ce irin na bayi ne nashi daban ne af'aluhu la tushbihu af'al khalqihi ayyukansa gabaki ɗaya ba sa yin kama da ayyuka na halittunsa kowane aiki na Allah tabaraka wa ta'ala daban ne da aiki na halittunsa aiki na Allah aiki ne wanda yake na ya fito daga wajen hakim sannan kuma aziz shi kuma aiki na dan adam aiki ne na wanda ya fito daga wajen ajiz gajiyayye wanda kuma laysa hakima ba hakim bane kamar Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa za ka ga cewa cikin ayyuka na Allah subhanahu wa ta'ala cike suke da hikima sannan kuma cike suke da nagarta cike suke da kyau amma aiki na bil adama za ka ga an samu al-khalal a cikinsa saboda bambancin da yake tsakankanin ma'aikata. Wancan aiki ne na Allah, wannan kuma aiki ne na dan Adam. Khalaqallahu kulla khaliqin, khalaqallahu kulla shay'in wa san'atahu. Hadithin Abu Huraira wanda yana cikin Musnad na Imam al-Bazzar. Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya halicci dukkan komai da kuma abin da dan Adam din yake aikatawa. In gane da kyau, la tahwihi al-jihatu sittu kasa'ir al-mubtada'at. Al-jihatu sitt, waɗannan bangarorin guda shida ba sa tattarewa Allah subhanahu wa ta'ala. Kace Allah ta'ala wato yana gusum ko kudu ko arewa ko yamma ko gabas ko sama ko ƙasa. Wannan al-jihatu sittu, wannan wanda muke gani Allah ta'ala ba sa kewaye da shi, ba sa tattare shi a wannan guri. Allah ta'ala ba a nan yake ba. Abin da yake nufi a nan malam, kada mu nufi cewa malam yana nufin korewa Allah subhanahu wa ta'ala a sama yake. Ba yana korewa Allah subhanahu wa ta'ala a sama yake ba, yana da yaqinin cewa Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ya tabbatar wa kansa cewa yana al'arshi, kuma al'arshi kuma yana sama, wanda al'arshi kamar yadda yake cikin Al-Qur'ani, Allah ta'ala ya tabbatar wa kanshi istiwa'uhu 'alal 'arshi a gurare kusan guda bakwai. Aya ta farko cikin suratul A'raf, inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arshi yudabbirul amr yughshi al-layla an-nahara yaqlubuhu hasithan wash-shamsa wal-qamar wan-nujuma musakhkharatin bi amrihi. Aya ta biyu cikin suratul Yunus, inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arshi yudabbiru al-amra ma min shafi'in illa min ba'di idhnihi dhalikum Allahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun. Aya ta uku cikin suratul Ra'd, Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawunaha thumma istawa 'alal 'arshi. Aya ta hudu cikin suratul Taha, Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa. Aya ta biyar cikin suratu Al-Furqan, alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arshi ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Aya ta shida cikin suratu Sajda, Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arshi ma lakum min dunihi min waliyyin wa la shafi'i afala tatadhakkarun. Aya ta bakwai ta karshe cikin suratul Hadid, wallazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arshi ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'. To tabbatar da cewa Allah ta'ala istawa 'alal 'arshi, Allah ya daidaita akan al'arshi. Wannan ayoyi ne guda bakwai wanda suka tabbatar da haka. Sannan kuma Allah ta'ala ya tabbatar a cikin Al-Qur'ani, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i. Wanda kuma hadithi na Abdullah ibn Mas'ud, wanda al-Imam Tabarani ya fitar da shi cikin Al-Mu'jam al-Kabir nasa, yace Allah subhanahu wa ta'ala yace a dasar sa ma baina as-sama'i ad-dunya wallati taliha masiratu 500 am wa ma baina kulli sama'in masiratu 500 am wa ma baina as-sama'i as-sabi'ati wal kursiyyi masiratu 500 am wa ma baina al-kursiyyi wal ma masiratu 500 am wal 'arshu 'ala al-ma'i wallahu 'ala al-'arshi ya'lamu ma antum 'alayhi. Mun gane da kyau. Ga hadisin Muawiya ibn al-Hakam, Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami, wanda yana cikin Sahih Muslim, wanda ma yake alaihi salatu wassalam ya faɗa ga wata jariya, yace da ita aina Allah tace fi sama. Mun gane da kyau. A amintum min fi samai an yakhsuba bikum al-ardu fa idha hiya tamur yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Da haka ayoyin da suke nuni akan cewa Allah a sama yake sun fa kilga, shi sa malamai suka ce sun fi ayoyi 100 wanda waɗanda suke nuni akan cewa Allah a sama yake. To don haka malam mu ce yana nufin Allah ta'ala baya sama baya kasa baya damu baya hagu baya gaba baya baya ba haka yake nufi mun gane da kyau abinda yake nufi shine waɗannan aljihatu sit wanda ido kan iya gani wanda Allah ta'ala ya halitta su kaga sama ta farko ba ana Allah ta'ala yake ba sama ta biyu idan ka baya iya ganin ta ballantana ta uku ballantana ta hudu aje ta biyar ta shida ta bakwai kuma bayan ta bakwai akwai al-kursiyu bayan kursiyu akwai al-ma sannan kuma al-arshi wallahu al-arshi ya'lamu ma antum alayhi mun gane da kyau kasairil mubtada'at kaman sauran abubuwan da aka kirkira ina zuwa ka dauka duk abinda ba Allah ba zamu ga cewa Allah subhanahu wata'ala shine ya kirkire shi idan dan adam ne inda yake rayuwa shine a doran kasa mala'ikai waɗansu tare da mu waɗansu kuma a sama kamar yadda ma'aikai alaihi salatu wassalam ya faɗa cikin hadisi na Abu Dharr wanda yana cikin Al-Jami' na Imam Tirmidhi inni ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un aqdati as-sama'u huqqa laha an ta'dha ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa wa fihi malaku wadi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala na'am
والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى
نعم والمعراج حق وتوهوا سما da akai ga ma'aike alaihi salatu wassalam wannan gaskiya ne ba kokonto akan shi ya tabbata a cikin sunna wanda take ingantacciya kamar yadda hadisai ba daya ba ba biyu ba suka tabbatar da miraji na ma'aike alaihi salatu wassalam wa qad usriya bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hakika an yi tafiyar dare da ma'aiki alaihi salatu wassalam wa urija bi shakhsihi an hawo da gangan jikinsa fil yaqazati a falke ba yana barci ba ila sama'i zuwa sama summa ila haythu sha'a Allahu min al-ula sannan kuma zuwa ga abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya so na daukaka wato wannan gurin yana daga cikin abinda yake wajibi akan mu bayin Allah musulmai mu kudirce da shi shine mi'raji idan aka ce mi'raji shine hawa sama daga baitul maqdis zuwa sama ta bakwai wanda ma'aike alaihi salatu wassalam yayi wannan tafiya kamar yadda hadithun malik ibn sa'sa'a wanda yana cikin bukhari da muslim ya tabbatar da hadithun abu dharr wanda yana cikin bukhari da muslim ya tabbatar da hadithun anas ibn malik wanda yana cikin sahih bukhari ya tabbatar wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi tafiyar dare isra'i ku shi ne tafiyar dare subhanallazi asra bi abdihi lana wassura ya jaji mun gane da kyau sarki ya tabbata ga sarki ara allazi asra bi abdihi lailan wanda ya yi tafiyar dare da bawansa min al masjid al haram ila al masjid al aqsa daga masallaci mai alfarma shine masallacin makka zuwa masallaci mafi nisa shine masallacin Baitul Maqdis annabi barakna haulahu wanda muka sanya albarka muka yi albarka a gefen sa linuriyahu min ayatina saboda mu nuna wa ma'aiki alaihi salatu wassalam waɗansu daga cikin ayoyin to Allah tabaraka wa ta'ala ya yi tafiyar dare ma'aiki alaihi salatu wassalam sannan kuma ya yi mi'raji da shi daga nan ya hau har zuwa sama ta bakwai har ma hucin haka kamar yadda Al-Qur'ani ya tabbatar da hakan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo kisar cikin suratul najmi haka kuma hadisai sun tabbatar da tafiyar dare wanda aka yi da kuma mi'raji da ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi da abubuwan da ya haɗu da shi da ya haɗu da su a cikin wannan tafiyar dare tunda a cikin wannan tafiya ce a sama ta farko ya haɗu da Abul Bashar baban bil Adam shine Annabi Adam alaihi salatu wassalam kamar yadda hadithin na Abu Dharr da hadithun Malik ibn Sa'sa da na Anas ibn Malik wanda duka sun tabbatar da haka Annabi Adam alayhi salatu wassalam yace marhaban bin nabiyyi salih wa ibn salih bayan sun gama kamar yadda yake cikin sahih Muslim hadithu Anas yace wada'ali bi khair Annabi Adam alayhi salatu wassalam yayi min addu'a ta alkhairi sai kuma na ci gaba muka zabu sama ta biyu a sama ta biyu wanda na tarba shine Annabi Yahya da Annabi Isa alayhi salatu wassalam wanda kuma muna khalatin kamar yadda riwaya ta hadithu Anas ibn Malik ta tabbatar sai kuma sama ta uku shine Annabi Yusuf alayhi salatu wassalam riwaya ta Anas cikin sahih Muslim Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza huwa qad udiya shatr al-husn a sama ta hudu a riwaya ta Anas ibn Malik wanda ma yake alayhi salatu wassalam ya tarra a sama ta hudu shine Annabi Idris alayhi salatu wassalam ce wa rafa'nahu makana aliyya a sama ta biyar Annabi Harun alayhi salatu wassalam a sama ta shida Annabi Musa alayhi salatu wassalam a sama ta bakwai Annabi Ibrahim abul bashar Allah ta'ala ya kare yadda da su dukkan su gabaki da salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'ina to bayan wannan maike alaihi salatu wassalam yace furufi'a liyal baitul ma'mur fa qultu ya jibril ma hadha fa qala hadha al baitul ma'mur yusalli fihi kulla yawmin 70000 malaikin idha kharaju lam ya'udu ilayhi akhir ma alaihi ce wannan shine ake cewa albaitul ma'mur wanda Allah subhanahu wata'ala ya umbace shi a cikin alqur'ani yace a kowace rana mala'ikan da suke yin sallah a cikin shi sune mala'ikai 70,000 idan suka fita sun kare ba za su dawo ba in ta ta salahiyatu hallo wanda za su zo gobe wadansu 70,000 din ne har tashi alkiyama mun gane da kyau sannan kuma yace sai aka nuna mun wata bishiya sai ya jibril ma haza yace wannan ai ita ce ake ce da ita asali fa idza nabiquha ka annahu tilalu hajar wa warquha ka adhanil shuyu fi asliha arba'atu anharin nahrani zahirani wa nahrani batinani fa sa'altu jibril fa qala amma al batinani fa fil janna wa amma al zahirani al nil wal furat mun gane da kyau yace wannan bishiya da aka dago mini na tambaye Jibril nace mishi wannan kuwa yace ai wannan ita ce wannan sidratul muntaha din yace sai na ga a kalkashin ta akwai wadansu korun ma guda hudu korun ma guda biyu a fili korun ma biyu a ciki sai na tambaye mala'ika Jibril sai yace amma al batina la fil janna amma zahirani al nil wal furat mun gane da kyau sai zaman to kuma an tafi da shi yace sai Allah subhanahu wataala na tafi wajen Allah muka gana sai Allah ya fardanta mini sallah 50 ni da al'ummata na dawo sai da nazo wajen Annabi Musa alayhi salatu wassalam ya tambaye shi ma za farda rabbuka alayka wa ala ummatika sai farada alayya 50 salata sai Allah tabaraka wa ta'ala ya fardanta sallah ta lokaci 50 a kaina akwai ruwan da take cewa farida alayya 50 salata an fardanta sallah ta lokaci 50 a kaina Annabi Musa alayhi salatu wassalam yace irji ila rabbika fa inna ummataka la tuqib zalik wato ya koma har ta komo guda biyar to a wannan tafiyar ne shine yace wa akramahu Allahu bima sha'a Allah tabaaraka wa ta'ala ya girmama ma'aike alayhi salatu wassalam da abinda shi Allah ta'ala din ya so saboda a wannan tafiyar ma'aike alayhi salatu wassalam yayi wa jama'a ta annabawa limanci bayan ya gama aika jibril alayhi salatu wassalam yace wa maike alayhi salatu wassalam hadha malikun khazinun nar fa sallim alayhi faltafatu ilayhi fa bada ali bisalam yace mu wannan malik ne khazinun nar kai mai sallama yace ina waiwaya sai malik din ya riga ne ya fara yayi mu sallama hadithin yana cikin sahih muslim sannan kuma akwai hadisi na jabir da abdullah wanda yana cikin bukhari da muslim ma yake alayhi salatu wassalam yace lamma kadzabatni quraish qumtu fil hijri fajalla allah li bait al maqdis fa dafiktu ukhbiruhum an ayati wa ana anzuru ilayhi lokacin da nazo washe gari bayan na gaya wa jama'a cewa lalle je ayi tafiyar dare da ni sai quraishawa suka ce wannan magana ce wanda suke shaci fadi abinda a wata daya tafiyar wata guda kace ayi da kai cikin dare daya har ka dawo sai ce musu yadda suka ce to amma daga ciki akwai ƴan kasuwa wanda sun san Baitul Maqdis yanda yake suka ce yaya me ka gane da ka shiga ciki da me ka gane ce kawai lokacin da suka mun haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya mun bidiyon Baitul Maqdis lamma kazzabatni quraish kuntu fil hijri fajalla Allahu li Baitul Maqdis sai Allah tabaraka wa ta'ala yayi mun Baitul Maqdis din ya zama kawai ina kallon shi fa dafiqtu ukhbiruhum an ayatihi wa ana anzuru ilayhi sai na shiga ina ba su labari game da ayoyi abubuwan da na gani a ciki ina kallon shi ido da ido amma su ba sa gane shi ya mana nabiyun yara ma la yara nasu hawlahu kin wa yatlu kitaban lahi fi kulli mashhadi kamar yadda Hassan ibn Thabit ya fada ina ga wani yana cikin al-musaddarak na Ibn al-Hakim abiyati masu yawa wanda yayi magana akan abin da ya shafi ma'aiki alaihi salatu wassalam na'am wa auha ilaihi ma auha Allah tabaraka wa ta'ala ya aika zuwa ga ma'aiki alaihi salatu wassalam abinda Allah ta'ala ya so ya aika zuwa gare shi ma kadhabal fu'adu ma ra'a abinda zuciya ta ma'aiki alaihi salatu wassalam al-fu'adu zuciya ta ma'aiki alaihi salatu wassalam ma kadhaba ma ra'a bi kiba gaskata abinda ya gani da idansa ban gane da kyau ma kadhaba ma ra'a bi qaryata abinda ya gani da idansa ba to amma sai a ce bi kiba gaskata abinda ya gani da idansa ba kuma da yana gadin ma'ana daya ce ko da ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a zuciya ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu bata karyata abinda ta gani ba da kuma bata ki gaskata abinda ta gani ba saboda idan aka ce baka gaskata da abinda kai ka gani ba ana nufin ka karyata da shi idan aka ce ka karyata da shi ana nufin baka gaskata da shi ba kenan na'am na'am saboda a cikin wannan tafiya ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ga mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalamu yana da kai fuka-fiki 600 kamar yadda hadithun na Aisha radiyallahu anha wanda yana cikin sahih bukhari da muslim masruq ibn al-ajda Allah ta'ala jikansa da rahama yayi wa na Aisha radiyallahu anha tambaya game da wannan ayar sai na Aisha ya ce wa na Aisha يا ام المؤمنين هل راى محمد ربه يا مهيفير المؤمنين شن ما يجي عليه الصلاه والسلام يا غا مهلكينسا الله سبحانه وتعالى انا عائشه تتي لقد قف شعري مما قلت اين انت من صلاه من حدثك هن فقد كذب من حدثك ان محمدا راى ربه فقد كذب روايه مسلم فقد اعظم على الله الشريعه ومن حدثك انه يعلم ما في غير فقد كذب فتو لوكشن da maiki alaihi annana Aisha ta ga masruq haka cewa da yace mata shin maiki alaihi salatu wassalam ya ga mahallicinsa da Aisha ta ce da safu abubuwa guda uku duk wanda ya baka labari akan su to yayi maka zancen banza ya rena maka wayo wanda yace maka maiki alaihi salatu wassalam ya ga Allah da idansa ba gaskiya ya fada maka lokacin da nana Aisha ta faɗa mai haka kamar yadda yake cikin sahih muslim masruq yace wa kuntu muttaki'a fajalastu faqultu anzirini wa la ta'jalini alam yaqul Allahu ta'ala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra wa laqad ra'ahu bil ufuq al mubin yace malama Aisha dan dakata mu yace na tashi na zauna ina kwance da na dan kishingira nace anzirini wa la ta'jalini kana ce gauga ina zuwa mutsaya akan wannan mas'alar ta farko ba ga aya ba cikin suratul najmi ga aya cikin suratul takwir Allah ya ce wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin na Aisha tace ana awwalu hadhihi al ummati sa'ala an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni ce farkon wanda yayi wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu tambaya game da waɗannan ayoyin da ka faɗa ba wa Allah fa qala inna ma huwa jibril ga iya abinda ma'aiki ya faɗa mun gane da kyau sai yace mata ai mala'ika jibril ne na gani ba wai Allah subhanahu wataala ba to dan haka a wannan tafiyar ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ga mala'ika jibril wanda mala'ika jibril yana da kai fuka-fiki 600 wanda kowanne fifike fadin sa fadin iya gabas da yamma ne mun gane da kyau to lokacin ma'aiki alaihi salatu wassalam yace lalle mala'ika jibrilu babban yace to ai ni karami ne cikin mala'ikai ne ta fuskar alhajj mun gane da kyau ta fuskar matsayi shine babban su amma ta fuskar alhajj gaggan jiki mai girma ce ai ni ne karamin su kuma yace akwai wanda shi kamar ni dan sako ne a waje shi kamar yanda yana cikin al-mu'jam hadithin Jabir bin Abdullah fazala ce mararatu bi jibril lailatan usriya bi wajib mararatu lailatan usriya bi wajibrilu kal hinas al-bali min khashyati Allah ta'ala wato ya yakule ga baki da irin kamar salati in ya sharuwa ya yankune din da to haka mala'ika jibril ne saboda tsoron Allah subhanahu wa ta'ala yana abin da ya shafi tsumma wanda yake tsofo wanda za ka ga ya sha ruwa yayi wani yankon kwan to haka yace naga mala'ika jibril da salatu wassalam fadala sallama mala'ika jibril ya ce mishi to da a ce kai kaga a mala'ika mika'il to da za ka garanta da shi fa ai shi kusa yana ga fuffuken shi guda biyu sune na wannan duka guda 600 na'am yana godo yana cikin musulun da Imam Ahmad amma bani da yini kan ingancin sa ko kuma rashin ingancin sa amma dai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ga mala'ika jibril alaihi salatu wassalam sannan kuma a wannan daren ne ya ga gadan lilo kamar yadda ma'aiki yace rafrafan akhbara sadda ufuq as-sama'i na'am ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a zuciya ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu bata ƙaryata abinda ta gani ba na manyan zurfafan mulki na Allah subhanahu wa ta'ala ciki shine akwai wannan bishiya wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce girmanta ɗiyanta kamar manyan tuluna ne na hajara kunnayenta kuma irin wato ganyenta kamar kunnayen jiwoyi ne mun gane da kyau sannan kuma cikin ruwaya ta hadithin Anas bin Malik yace idh rashiyaha min amri llahi ma kashe fa ma yastati'u ahadun an yan'ataha min husniha yayin da abin da ya lullube ta da lamarin Allah subhanahu wa ta'ala ya lullube ta ba wani ɗaya daga cikin bayin Allah wanda zai iya siffanta wannan bishiya din saboda kyawunta saboda Allah ya ce idh yaghsha sidrata ma yaghsha yace to ba wani daga cikin bayin Allah wanda zai iya siffanta wannan bishiya din yanda take fa sallallahu alaihi wa sallama tsira da aminci Allah subhanahu wa ta'ala yayi salati da aminci a gare shi fil akhirati wal ula alahira da kuma duniya na'am
wal hawd alladhi akramahu Allah ta'ala bihi riyasa li ummatihi haqq wash shafa'atu allati dakharaha wash shafa'atu allati dakharaha lahu haqqun kama ruya fil akhbar
na'am
والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص
منه
وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه وكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله
نعم سننكما يتي والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق سننكما نعم نعم والحوض الذي أكرمه الله wato tabiki wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama aiki sallallahu alaihi wasallama da shi riyasan li ummatihi saboda taimakawa al'umma ta ma'aiki alaihi salatu wassalam saboda shayar da al'umma ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wannan haqqun gaskiya ne wato yin imani da al-hawd wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi wa ma'aiki alaihi salatu wassalam alƙawuninsa kamar yadda ayoyi da kuma hadisai na ma'aiki alaihi salatu wassalam suka tabbatar da haka wato ya tabbata Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani yace inna a'tainaka alkawthara fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Wato Abu Ubaida yace salatu Aisha radhiyallahu ta'ala anha an qawlillahi ta'ala inna a'tainaka al-kawthar fa qalat huwa naharun wa'idahu nabiyyukum sallallahu alayhi wa sallam shadi'ahu mithlu maddi al-ufuj aw kama qalat alayhi aniyatun ka'adadin nujum. Wato nana Aisha radiyallahu anha kamar da yake cikin sahih Bukhari, Abu Ubaida ya ce na tambaye nana Aisha game da fadar Allah ta'ala da yace inna a'tainakal kautsar, tace huwa naharun, wato tafki ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bai wa annabin kushi. Shadi'ahu ad-durru wal lu'lu'ul jawwaf, ajaffan shi wato ad-durru yaqutu ne da kuma lu'lu'i wanda yake abun kororo cewa cikin sa. Sannan kuma aniyatuhu ka adadin nujum, adadin kofunan da suke wannan al-hawdu na ma'aiki alayhi salatu wassalamu tamkar adadin taurari na sama. Sannan kuma ga hadithin Anas bin Malik wanda yana cikin sahihu Muslim wanda ma'aiki alayhi salatu wassalamu yace atadruna ma huwa al-kautsar, kunna Allahu rasuluhu a'lam, qala fa huwa nahrun wa'adanihi rabbi azza wa jalla alayhi khairun tasirun aniyatuhu ka adadin nujumi sama. Sannan kuma ga hadithin Abdullah ibn Amr ibn al-As ma'aiki alayhi salatu wassalam yace hawdi masiratu shahrin, tafkina nisan tafiyar shi nisan tafiyar wata guda ne, wa zawaya hu sawa'un, riwaya ta Muslim kenan, da tsawon shi da fadin sa duk ɗaya ne. Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma'uhu ashaddu bayadun min al-labani, ruwan wannan tabki nawa farin shi yafi madara fari, sannan kuma dadin shi yafi zuma dadi. Allah sallallahu ya ce man shariba minhu fala yadhma'u abadan, dukkan wanda ya sha wannan ruwa ba zai ishi ruwa hal abada ba. Wannan hadithi na Abdullah ibn Amr ibn al-As yana cikin sahih Bukhari da Muslim. Akwai kuma hadithi na Abu Huraira wanda yana cikin sahih Muslim. Akwai hadithi na Anas dan Malik wanda yana cikin Bukhari da Muslim. Akwai na Abu Sa'id al-Khudri wanda yana cikin sahih Muslim, da na Tsaubani yana cikin sahih Muslim, wanda dukkaninsu suna magana akan abin da ya shafi tabki na ma'aiki alayhi salatu wassalam. An tambaye Abu Barzata al-Aslami ko wani daga cikin sahabbai na ma'aiki game da abin da ya shafi tabki na ma'aiki alayhi salatu wassalam, yace naji maganar tabki na ma'aiki alayhi salatu wassalam daga bakin mai abin, ba sau ɗaya ba, ba sau biyu, ba sau uku ba, yace dukkan wanda ya karyata kada Allah ya shayar da shi daga wannan tabki. Yana cikin Al-Jami' na Imam Tirmidhi. Wa shafa'atu allati dakhalaha lahum,
لا
نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل سنواصل بالشفاعة إن شاء الله. أبدا مكيدي دي الله سبحانه وتعالى بام هذا أخير أبدا مكيدي تسلوه كوتين تبع حرشي الله سبحانه وتعالى يغفر تامنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.